Sunana Yusuf Sallau, mutum biyu, lauya ne mai zaman kansa a Abuja. Constitution na Najeriya, sashi na 308, ya yi bayani mutum hudu doka ta ba su rigan kariya, shi shugaban alkali bai cikin su. Ana maganar shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa, gwamna da kuma mataimakin gwamna. Bayan wayannan mutane guda hudu, babu wani mutum a nan Najeriya duk matsayinsa wanda ba za a iya kai shugaban kotu ya zo na yi bayani ba. To sai dai a gurin duk wani lauya a wannan kasa, abun gigicewa ne a ce yau an waye gari za a kai babban alkali na kotun koli na kasa gaba daya kotu ya zo na yi bayani dangane ga wani zargi da ake masa wanda wasu suna ganin kaman juyin mulki ne ake so amma bangaren shari'a a Najeriya
yanzu gashi nan bai je kotun ba an dage zaman kotun zuwa wani lokaci idan wannan lokacin ya sake in bai je yaki zuwa a karo na biyu mai kotun za ta yi
abin da ya kamata ka fara tambaya shine me ya hana shi zuwa kotu to shi hujjan da ya bayar na rashin zuwa shine kamar yadda muka sani a cikin tsarin
ha yanzu tun da barista ke ba lawyer sa bane da kike magana a madadin sa ina tambayar aka sake komawa kotu bai je ba menene kotun za ta dauki mataki akai
idan aka bukaci mutum ya zo gaban kotu dole sai an cika wasu sharuɗa idan kuma ba a cika wannan sharuɗan ba zai iya bijirewa ya ki zuwa har aka cika wannan sharuɗan kuma ya kasance bai zo ba kotu ta bada sammaci na kamu don a kamo shi a kawo shi gaban kotu sai kira warrant of arrest
ana tsammanin musamman shi wanda shi ne ma shugaban shari'a gaba ɗaya a tsarin mulki shi akwai wata doka da zai iya dogara da ita da za ta kare shi ga zuwa kotu
akwai doka sashi na 123 na dokan da ake kira ACJA Administration of Criminal Justice 2015 duk mutum da ake zargi sai an bashi sammaci personal sammaci bi ma'ana sai an bashi shi da kansa an kai masa hannu da hannu an bashi ba a je a manna kofin gidan shi ko a ba wani yaron gidan shi ba shi ma yana ɗaya daga cikin dalilai da ya kawo na kin rashin zuwa gaban kotu cewa ai ba a bashi hannu da hannu ba
wannan ya nuna zai iya laɓewa ko ya buye kenan har lokacin ya ba a samu an gan shi ko abu domin a bashi takardar ba
yan Najeriya sun saba irin wannan halayen hakan zai iya faruwa da shi tunanin da muke shine a matsayinsa na babba ba za a kai ga wannan matsayin ba don a samu mafita
amma me ya faru na yi ko kungiyar kutan lauyoyi ba ta ji daɗin yadda aka ɗauki wannan matakin ba babban lauya kai mun falana ya ma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta janye ƙarar cewa za a je a samu matsala ne kawai a shari'a in an je kotun nan
a gun duk wani lauya da ke Najeriya babban abu ne wanda kowa yake ganin kaman manakisa ne ga bangaren shari'a a Najeriya a ce mutum na farko bangare na shari'a an kawo shi kuma ya shiga cikin akwatin tambaya to wannan babban abun kunya ne a gurin duk wani lauya a Najeriya don haka kaga cewa kowane lauya zai tashi ya kare wannan abun ko ba
in ma abun kunya ne kuma ba abun kunya aikin lauyoyi ne shi kare doka da doka suka dogara kuma dokar nan ta nuna da akwai hurumi a kai shi kotu za a yi mamakin waɗanda suke aikin doka kuma suna mamakin wannan al'amari
to abin da ke faruwa shine baka daukan hujjar mutum daya ka yanke hukunci da shi